أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a goma da watan rabiul akhir wa juma'a al-ula kai shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 24 da watan 11 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala zamu tashi cikin muna cikin kitabul juma'a kitabu na 11 cikin wannan littafi baban da zan mu tashi shine babu na 34 babu rafa'ul yadaini fi al-khutbah shine go eh mun yi shi aha to babu na 35 ne kenan zan mu tashi zan mu tashi babe na 35 da izinin Allah wannan shine darasin mu na 138 babi na 35 cikin kitabul juma'a al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa babul istisqa'i fil khutbah yawm al-juma'a baban dake bayanin roƙon ruwa al-istisqa' dalbu suqya neman roƙon ruwa fil khutbah cikin khutbah yawm al-juma'a ranar juma'a hadisi na 933 al-imam al-bukhari ke cewa da sana ibrahim ibn al-munzir قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو امري قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انا انس بن مالك قال yake cewa asabatu an-nas sanatun qali ya samu mutane ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam akan zamanin azamanin annabi alaihi salatu wasalam sana shine qali fa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhudhu fi yawm al-jum'atin wani lokaci annabi yana khuduba cikin wata ranar juma'a kama a arabiyun sai wani bukauye ya tashi faqala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakal mal dukiya ta halaka waja al iyal yara sun yi yunwa fadu Allah lana ka roƙan mana Allah ya dauke mana abin da yake kanmu farafa aidaihi sai ya daga hannuwan shi wa ma na rafi sama'i qaza'a ban mu ganin ko wani alƙaramin gilgije a cikin sama alƙaza'a shine gilgije wanda yake karami ko karamin gilgije babu yace fa wallazi nafsi biyadihi ma wada'aha ta tsara sahabu yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi wallahi bai ajiye hannun shi ba ta tsara sahabu har sai da gilgije ya zabura ya motsa amsalul jibal wanda sun kai manyan duwatsu summa lam yanzil ma'ana annabi bai sauke hannun shi ba yana roƙon sai da muka ga gizai manyan suna wuciya ta sama summa lam yazal ayanzil al'am min barhi sanna annabi bai sauko ba daga munbarin shi hatta ra'aytul madar yatahadaru sai da naga ruwan sama yana zubawa gangarawa ala lihiyatihi akan geman annabi alayhi salatu wassalam daga munbarin bai sauko ba har sai da ruwan sama yana jika geman shi fa muturna yuma izin a wannan wuni aka yi mana ruwa wa min algadi gobe ma aka wuni ana yi wa ba'al algadi da bayan gobe wallazi yalihi da ranar da take jimin shi hatta juma'atul ukhra har sai da wata juma'a ta zo daban saboda karba addu'a ce ta annabi alayhi salatu wassalam wa qama zalika al-arabi sai wannan bukauyen ya tashi au qala gairuhu ko kuma yace wani shi daban ba shi ba wannan bukauyen wani shi daban fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah min munasaba wannan akwai cikin satin nan wani doctor da ya sako wani bahasi wannan littafi mai albarka ya tamana matattara ce wacce gurincin abinci ne na masu bahasi duk wanda yake bahasi kokarin da yake yi ya samu wani maudu'i jazzab a cikin sahih al-bukhari wanda zai kokarin samun karbuwa a wajen al'umma duk bahasi in ya kokari ya riga ya rataye da wannan littafi mai albarka to darajar da yake da kimar da yake wanda zasu sabke shi in ka aika shi adadin su ba kadan bane shi yasa duk buhus ina ne suke da alaka da sahihul bukhari in an kombi ma ina ƙara aika su an kombi ma saboda kima shi ta wuce nan to a cikin satin na ko bahasin da na sabke shi na karanta shi ma wani doktor yayi shi kan ashakku min arwat fi sahihul bukhari wa dawruhu fi fahmi alhadith shakku a cikin sahihul bukhari kaga yanzu wannan da za a dauke shi amma shi wani bangare ya dauka kadan a ƙarshe kuma yayi wasiya ba sai su ci gaba da abin da ya saura na mawdu'a din nan zinan gurin da mutun ya zo sai yayi dirasa shi ibn cike sa tabbatar da cewa shin shi wannan ba kawayen shine ya tashi ko kuma wani ne wannan kusa ya bi hanyoyin da turuk din da hadisin ya tattara ya samu cewa wannan ba kawayen tunda shi marawaci gashi ya mana shakku ya ce yayi shakku wannan ba kawayen ne ko wani ne bai sani ba to asalin shakkun in ka bincika akwai wanda ana samun hakikanin abu wani kuma sai kasance a asalin shi ba a samu ba warwara abun kuma har in ya tabbata cewa shi ba kauyen ne ko kuma wani ne daban da ko hukuncin da za a dauka a kalkashi da ko hukuncin da yana sabawa hukuncin ko mun kankancin shakku za a samu wani hukuncin da ya saba kalkashin shi fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah tahaddama albina gini ya rurushe sosai tahaddama bitadhaif ya gil ya rushe sosai rushewa mai yawa wa gar kalma dukiya ta dirmiye cikin ruwa fadullah lana ka roƙan mana Allah fa rafa'a yadayhi sai daga hannun shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma hawalaina ya Allah amaida shi gehen mu wala alaina ba abusa kanmu ba shi ruwan saman ma'ana kaga ba cewa zai ba ruwan sama alheri ne addu'a ba cewa zai ba ya Allah a dauke wannan ruwan sai kuma a dauke wanda har abada sai an koma kuma an roko to sai ce ya Allah akai shi wani wajen fa ma yushiru bi yadihi ila nahiyati min ashabi illa farajat annahu bai nuni da hannun shi zuwa wani bangare na girgije illa faraja sai wannan girgijen ya yayi ma'ana in yayi nuni nan wajen ya Allah to gizagizan da suke kai sai zan muga da gudu sun yi nan wajen saboda karbawa addu'ar annabi alayhi salatu wassalam yace wasaratul madina misal jawba sai da madina ta kasance kamar dan karamin tabki dan karamin kwari wanda ake abun nan aljauba shine alhaudus sagir dan karamin tabki wanda ake ruwa yake kwance a cikin shi jami'in shi shine jawab Allah yake cewa wajifanin kal jawabi aljawabu jami'in ne jauba kuma guda ɗaya ne yace wasalal wadi sai kwarin ya gangaro yayi ta kwararo da ruwa qanatu shaharin wadi qanat kwari na qanat yayi ta kwararo da ruwa sai da yi wata saboda ruwan da aka yi sati ana yi bai dauke ba karamin ruwa bane wala min ja ahadun min nahiyatin babu wani mutum da zai zo daga wata nahiya ko gabas ko yamma ko arewa illa haddasa bil jawd sai ya bada labarin wannan ruwan sama baiwa ta ruwan sama da Allah ya zubo duk wanda suka taho labarin wannan ruwa suke cewa wajen sa ai an sha ruwa sosai duka yana daga cikin karbawa ta addu'ar annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin al-Imam al-Bukhari yana cikin hadisan da ya yawaita ambatan shi a cikin jami'in kinshi as-sahih rahimahullahu ta'ala ya kawo shi wajen guri guda 15 a cikin sahih bukhari nan da yake cewa nan ba kauye halaka sha dabbobi karana sun abun nan sun halaka jam'i ne na kasra jam'in shi shine ashiyah ashatu guda ashiyah jam'in ashatu ashau kuma jam'il kasra ne jam'il jam'i ne ashau din min salasa ila ashara shiya in an ce shiya daga 3 zuwa 10 shi ake ce ma shiya in ya wuce kuma sai a samu shi ta'un in yayi yawa a ce mishi sha'u in ya wuce wannan jam'in dabbobi kenan kaga nuna cewa daga yaran da ya amfani da cewa halaka sha'u yayi nuna cewa dabbobin da suka halaka ba kadan bane masu yawa ne jam'u sha'u din kuma shine shawa wa inna ma kana jam'u shatin misl tamra wa tamrin ibn al-asir yake cewa jam'u sha'u shine shiyahun wa shiya'un da kuma shuwa jam'in shi shine shuwaiha da shuwayya wa ainuha wawun asalin ainu kinta wawun ne ya can da muke cewa al-Imam Dawudi yake cewa al-jauba shine ya zamana kamar tabki wanda yake kewayayye tabki ne haud ne amma kuma mustadir mai kama da kuri shi ake ce ma aljauba larabci yana da fadin yare tabkin ma ko ma wace irin kala gare shi da sunan shi ba tabki ba irin wanda zai kasance kamar kare ne ko kuma kaza a mustadir tabki mai kama da wata wanda yayi kuri shi ake ce ma aljauba an ciro shi ne daga aljabiya ja al-imam ibn tin rahimahullahu ta'ala al-jawhari yace al-jawba al-furja min as-sahabi wal-jibali da sai sabani kan al-jawba kin mun hadu maganar mafi inganci ne jawhari yace al-jawba shine el karama kofa da muke gani tsakanin girgije da girgije in ka kalli sama lokaci in girgije ya zo akwai kofa dake tsakanin girgije da girgije to jawhari yace ita ake ce ma al-jawba ibn faris yake cewa kalgaidu min al-ard kamar wani guri wanda yake tudu daga kasa fasabi yace hine at-turs na maganganun sa suka kawo kan fassara shi sun yi dan sabani kanta al-jawd da yazo cikin hasa illa haddasa bil jawdi shine al-madrul kathir ruwan sama mai yawa shi yake kira al-jawd wa amma ahkamul babaini amma hukuncin baban guda biyu da wanda gabata da wannan a cikin su akwai abin da bukhari ya kulla tarjuma akan shi shine daga hannu cikin huduba da kuma roƙon girgije hakanan da kuma kaskantar da kai lokacin da mutun yake roƙo zai zo cikin kitabul istisqa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga hannun shi cikin wani abu sai addu'a wajen cikin addu'o'i bai daga hannun shi har ya miƙe sosai kamar yadda muka yi bayani satin da gabata he wajen du'aul istisqa yace jama'a da dama sun so daga cikin malamai mutun ya daga hannun shi lokacin da zai addu'a an rawaito daga Malik shi yace makaruhi ne ibn battal ya hikaito daga malik yake cewa la yararrafu illa fi khutbatil istisqa malik bayya ganin cewa mutun ya kamata ya daga hannun shi wajen addu'a sai wajen salatul istisqa ko malamai sun yi sabani akan wannan yana cikin sharhi ibn battal da an-nawadir wa ziyadat na al-imam ibn abi zaid al-kairawani yace waqtalafat fi kayfiyatir rafi malamai sun yi sabani a wajen yadda za a daga kin a can saman abin nan munbari Malik sai ya yi nuni zuwa ga cewa zai daga hannuwan shi ne da zahirin tafufukan shi zuwa ga sama zahirin tafufuka tafin shi ya rika kallon abin ne ya rika kallon sama kenan kamar haka ne zai tafufukan shi zahirin sai ya rika kallon abin ne zahiri kai ne ki so haka sai ya rika kallon abin ga sama wannan a wajen al-Imam Malik kenan kamar yadda ya zo cikin sahihi Muslim shine hujjar Malik rahimahullahu ta'ala wakila wasu suka ce bi badinin ma da badinin nasu kamar gwarin da yake da farko kenan wa huwa rafa'ur ragab wa talab ita ce shine daga hannu na kwadayi da kuma nema jama'a daga cikin malamai suka ce sunna a cikin kowace addu'a ta dauke bala'i kamar hori ko makamancin shi irin na farkon za a yi kamar dauke hori da dauke wata alloba da cututtuka shine irin wanda Malik kin ya nuna nan kin zahirin tafin ya rika kallon sama fa in kana li nawali shay in kuma dan neman wani abu ne ake so na alkhairi da tabbatar da shi sai ayi siffa ta biyu an amso daga abi yusuf yake cewa in sha arafa aidaihi fi du'a in ya so ya daga hannun shi cikin addu'a in kuma ya so ya yi nuni da yatsin shi kawai daga yatsu haka wajen yin addu'a kamar nunin cewa Allahu ahad haka yazo cikin almuhid da alqunya da yace zai yi nuni ne da yatsa shi as-sababa wadda take manuniya kamar yace cikin al-mubasud da bada'i'u sana'i litattahan malaman hanafiya manya-manya a cikin aljarid yace zai daga hannun shi ne na dama a cikin shi ko mun fahimci cewa du'aul istisqa ana yin ta koda ba tare da sallah ba ɗaya ne daga cikin nau'in ika na du'aul istiftahi ayi ta abu samun bari ba sai saman ba sai cikin du'aul istisqa ba dalili ne akan shar'antuwar yin ta ba za a yi dalili akan shi ba kan cewa ba a yin sallah a wajen istisqa ibn battal yake cewa Allah mushi rahama da jin kai rafa'ul yadaini fil khutba fi ma'ana ad-dara'a ila al-jalil wa tazallul lahu daga hannu a wajen addu'a kamar ma'anan mutun yana abin nan yana kaskantar da kanshi ne zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa idan ya daga yana roƙon Allah madaukin sarki yana daga hannuwan shi ya shimfida tafukan shi kamar yana cewa bawa idan yayi wannan ba zai maido su ba banza saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yin hakan kin Zuhuri yake cewa rafa'u aidi yawmul juma'ati muhdasa akwai wanda so gani kuma in ana addu'a cikin juma'a in ana yi liman ba zai daga hannun shi ba daga ciki akwai masruku yake cewa malahum qada Allahu aidihim me yasa suke wannan abin Allah cire hannuwan nasu ganin shi wani abu ne kirkirarre ba shari'a bane ibnu abi shayba kawo cikin rafa'ul aidi inda du'a yawmul juma'a Zuhuri yake cewa daga hannuwa ranar juma'a liman yana addu'a bid'a ne ibn sirri ne yake cewa farkon wanda ya fara daga hannuwa shine ubaydullah ibn abdullah ibn ma'amar a cikin fa'idodin hadisin cewa ana yin istisqa ranar juma'a a ciki kuma akwai cewa liman zai wadata da yin addu'a kadai ba tare da juya ma yahin shi kamar yadda cikin sauran addu'a wannan istisqa a cikin shi kuma akwai halaccin yin ayi ma liman magana a lokacin bukata in ta kama kaga annabi yana hudubawa wannan bawan Allah ya mishi magana kuma annabi bai nuna mishi ba cewa kai kuskure da ka bari han kare mu wala yakunu la yukallimu lagin kuma wanda ke ma liman magana in yana hudubawa in ta bukata ce ba a cewa yayi wargi maganar wanda zai shigo cikin halin da ake huduba kenan wannan ana cikin halin huduba ne ya shigo kuma yayi magana liman yana tsaye kuma a ciki akwai cewa qiyamul wahid bi amri al'amma mutun daya ya tashi da sunan jama'a isar da sakon al'umma kaga wannan ba matsala bace wanda ta shahe shi matsala ce ta al'umma amma ya tashi yan nema da saboda neman warwara ta to haka ake so musulmi ya kasance yana damuwa da matsalolin yan uwan shi musulmi yana neman warware su kamar yadda muga wannan ba kauye yayi wa fihi itmamul khutbati fil madri a cikin shi akwai cewa khutba an ana yin ta ko ana ruwan sama i da sata ake dan gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ruwa yana jika geman shi amma kuma bai fasa khutba ba ci gabe wa fihi a cikin shi jibril malakin addu'a bi rafa'il madri idza kasura akwai addu'a da cewa Allah ya dauke ruwan sama idan yayi yawa in yana cutarwa wa fihi a cikin shi akwai daga hannuwa lokacin da mutun ya kasance yana abun nan yana roƙon Allah madaukin sarki ibnu habib al-maliki yake cewa izada al-imam fi khutbatihi al-marra ba'd al-marra amma an-nasu jaharu jaharan laysa bil-ali yace idan liman a huduba yana yin addu'a yazo gurin addu'a to ma mu su rika cewa amin amin amma ba su daga murya sosai ba yadda zai wuce iyaka yace wa zalika fi ma yanubu minan nas min qadin wannan kamar in ya kai gurin addu'a gami da abin da ya sha ma musulmai kai na hori ko wani shi ko kuma makiya da suka sha musu kai yace babu lahi kuma ya umarce su cewa a yawaita addu'a abu samun barin ya daga hannun shi wa rafa'ul yadaini ba'da faragil khutba da kuma ya daga hannun shi bayan an gama khutba fa amma an yaji ala zalika ahadun ba'da kullu khutba amma mutun ya maida wannan bayan kowace khutba sai yayi wannan ibnu habib yace fa huwa bid'a wannan kuma bid'a ne ya zama duk kowace juma'a sai yayi wannan haka yazo cikin littafin malikiya mafi girma an-nawadir wa ziyadat da ikdir jawahirut thamina wasu suka ce wa awwal man abda'ahu farkon wanda ya fara shi shine daga cikin halifofi abdul malik bin marwan idan wani abiya sab koma mutane wannan halak ne babu lahi ayi wannan addu'a fala khilaf fi ijabati kuma babu lahi a rika ce mishi amin amin illi man yana addu'a sabanin yana cikin siffar da za a yi mishi cewa amin kin wasu sun ce a bayyana amin kin wasu sun ce a sirce za a yi ta yin amin kin lokacin da yake yi wannan addu'ar ta kasance daga annabi alaihi salatu wasalam bayan zawali ne hakanan neman roƙon ruwa la yastami'u bi sababihi laysa lahu waqtun mahdud yutama'u wanda roƙon ruwa sallar roƙon ruwa ita ma in za a yi ta ba a cewa ko wata ya kisife ko makamantansa a ce ai ba lokacin sallah bane a su ba ruwan su da lokacin cewa lokacin hanin yin nafila ne dan saboda shi mujarradun du'a ne za a yi shi a kowane lokaci wa amma shi ita du'a wal istisqa allazi yubrazu wanda ake hutawa ta roƙon ruwa da lokacin ta ita shiryawa ne za a yi da hantsi a je gurin ta kamar yadda ibnu tini ya bayyana amma al-imam yake cewa amma abin da ya inganci a wajen mu annahu la yaftasu bi waqtil idi ba a kebance ba cewa sai lokacin idi za a yi wannan abin du'a istisqa haka al-imam an-nawawi yana da magana mai yawa haka al-imam shafi'i cikin littafin shi mai kima al-ummu rahimahullahu ta'ala sai babi na 36 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu al-insati yawmul jumu'a wal imamu ya khadubu babun da ke bayanin ayi maliman shiru lokacin da ayi ma mai hudu lokacin ranar juma'a ayi shiru idan liman yana huduba wa iza qala li sahibihi idan mutun yace ma abokin shi an sift kai shiru faqad laga yayi wargi wa qala salman yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yunsitu iza takallama al imam mutun yayi shiru lokacin da liman yake magana nan gurin al-imam al-bukhari wannan yana kalkashin babi da yake cewa iza qala li sahibihi an sit faqad laga idan yace ma dan uwan shi shiru yayi wargi wannan ai mun san shi lafazi ne har da yake cikon shi cewa man laga fala juma'a ta alai wanda yayi wargi kuma bai da juma'a daga cikin naqadi na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da al-intiqa nashi idan hadisi bai cika sharadin shi ba bai huddo shi a cikin baban sai a cikin tarjuma yayi ishara zuwa gare shi tana iya wa kasance hasan ne ko kuma sahihi ne amma martaba shi bata kai inda zai huddo shi bai cika sharadin shi ba nuni ne yake mana kan cewa wannan hadisin cewa duk wanda yace ma liman an sit kai shiru yayi wargi to ya kai hadisin da za a yi hujja da shi amma bai cika sharadi na balle in huddo shi cikin al-usul sai dai in huddo shi a bisa tarjuma kana daga cikin manhajin shi rahimahullahu ta'ala hadisi na 934 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn bukayr qala haddathana laysu an uqayl an ibn shihab qala yake cewa akhbarani sa'id ibn al-musayyib ya bani labari yace anna aba hurairah ta cewa aba hurairah akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qulta li sahibika yawm al-jum'a an sit idan kace ma abokin karana juma'a yi shiru wal imam ya khudubu liman yana khuduba faqar la gauta haqiqa kai wargi wanda wannan al-imam muslim ma ya huddo wannan hadisin nafsin shi a cikin yazo a cikin riwaya ta sunan abi daud rahimahullahu ta'ala yake daga abdullah ibn amri a matsayin hadisi marfu'i yake cewa ya hadurul juma'atu salasatu nafarin jama'a uku kashin jama'a uku suke halartar juma'a rajulun hadaraha yarbu da mutunan da zai halarto juma'a yana wargi wa huwa hazhu minha wargin nan shine raban shi a juma'a bai da lada wa rajulun hadaraha bi du'ain insha a'dahu insha amana'ahu mutunan da ya halarto juma'a dan saboda wata bukata shi ta addu'a in Allah ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya hana mishi wa rajulun hadaraha insabi insatin wasukun da mutunan da ya halarto ta da yayin shiru kuma da nutsuwa wa lam yatakhaddara qabatu muslim bi takawim kowa ba wa lam yuzi ahadan bi ci ta tutar da kowa ba a juma'an nan fa hiya kafaratun ila aljuma'ati allati taliha wannan shi kafara ce gare shi zuwa ga juma'ar da zata zo take bi mata wa ziyadatu salasati ayyam da qarin hakwana uku yace wa zalika bi anna allah ta'ala yaqulu wannan dan allah yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih wannan al-imamu abi daud ya kawo shi hadisi na 113 wanda zan mutarda shi a kusa ba tare da juma'a ba wannan shine hadisin da al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya huddo a cikin wannan babi anan al-imamu ibn khuzaimah allah mashi rahama da jin kai yake cewa المراد بالانسات السكوت ام مكالمه الناس دون ذكر الله abinda ake nihi da yin shiru illiman yana kuduba shine mutun ya kyale kada yayi dumi kada yayi dumi game da magana ta zanci ba zikirin Allah ba kenan a wajen al-imam ibn khuzaima zikirin Allah yana iya ci gaba da zikirin shi liman yana kuduba to amma ibn hajar yace cewa wa tu ukiba bi annahu yalzamu minhu jawaz al-qira'ati wa zikr khalil khuduba wannan magana ta tilasta cewa kenan ya halitta tana nuni cewa ya halitta mutun ya ci gaba da karatun qur'ani ya ci gaba da zikirin shi lokacin da ana cikin khuduba amma zahirin magana wannan hanin mutlaka ne da zikiri da karatun qur'ani duka an hana shi ibn hajar wanda yace ya halitta ayyusa sai kawo dalili kuma bayyana shi wala yazamu min tajawuz at-tahiyya bi dalil hal khas ba zai ka mana hujja kada ka mana hujja cewa ai ya halitta ai tahiyatul masjidi ita dalilin ta gare ta mai zaman kanshi ba za a kawo shi ba Ahmad ibn Hanbal ya huddo marfu'in hadisi yake cewa man qala sah faqad takallama wanda ko yace ma wani mai dime yace kai kyale shi ma ya yi magana yace ya yi magana faqad takallama man takallama fala juma'ati allahu duk wanda ya yi magana kuma baya da juma'a bai da juma'a ko daya a cikin ruwaya ta Abi Dawud da Ahmad da al-Imam al-Bazzar Allah rumsu rahama ta hanyar Ibn Abbas hadisi marfu'i cewa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam man takallama yawm al-jum'ati wal imam yaqdu fa huwa kalihmar yahmilu asfara wanda yayi magana ranar juma'a liman yana kudu ba kamar jaki ne kwashe da littattafai wallazi yaqulu lahu ansit wanda yake ce mishi kai shiru fa laysa lahu juma'a shi kuma bai da juma'a kaga shi wanda yayi lahin ga abin da aka siffanta shi kamar jaki ne kwashe da kaya ya taho juma'a ma'ana wa mutane sun tashi da tarin lada shi ya tashi ba amfanin komai a cikin al-mughni ya hikaito ittifaqin malamai akan cewa al-kalamu yajuzu fi salati yajuzu fil khutbah ka tahdhir ad-darir min al-bi'r wani nau'i na magana ya halitta na uzuri a cikin cikin sallah to haka nan cikin khutbah ma ya halitta kamar ganin wani makaho zai fada ko wata rijiya ko kuma za a ga wani abu wanda zai faru na halaka to wannan ya halitta cikin juma'a mutun yayi magana dan saboda wannan larura ce ta gitta amma ibara shafi'i yake cewa idza khafa ala ahadin lam araba asan idza lam yufham minhu bil ima'an yatakallam shafi'i yake cewa idan ya ga wani wanda yake ji mishi tsoron halaka in idan yayi nuni ba za a gane ba to babu lahi yayi magana amma yayi kebance insat cikin huduba lokacin da mai huduba ya kai gurin da aka halitta malamin shari'a misal du'a ila sultani masalan matakar bai shiga ba yi ma sarki addu'a in yana cikin huduba ya kai gurin da limamman saraki inda zai rika ya fara ma Allah kama sarkin mu kaza ka mishi kaza nan ya halitta yayi zikirin shi da wannan ba huduba bace bal yajza musahibu tahzibi anna du'a ila sultani makaru bar ma abucin tahzibi ya tabbatar da cewa yi ma sarki addu'a a cikin huduba makaruhi ne nawawi yake cewa mahalluhu ma iza jazafa mahallin shi inda za a dauki karhancin nan lokacin da ya wuce gona da iri ya wuce iyaka amma yayi addu'a Allah ka shirye da shugabannin mu ka musu kaza wannan abu ne mai kyau sai nawawi yace wa illa fa du'a li walatul umur madlub in ba haka ba yin addu'a ta alkhairi ga shugabanni ai abun nema ne yace wa mahallu tarki zalim yakhfa darr gurin da ake so liman ya bar yin addu'a ga saraki idan bai yi tsoron cutarwa ba wa illa fa yubahu lil khabibi in ko ba haka ba an halitta ga mai huduba idza khashi ala nafsi in yaji tsoro a karan kanshi in yaga cewa an bai musu huduba bai musu addu'a ba cikin huduba za a samu matsala akan sha'anin gudanar da huduba ko kuma akan cutar da shi babu laihi ya musu dan saboda ba wani amfani zata yi ba da amshira ba amshi ba babu amfanin da zata yi tunda dan saboda tsoro ne ya musu babu wani amfanin da zata yi to nan gurin kenan liman kamar yanzu masallatai wanda ake yi na kauye mafi galibi ko kuma masallatai na sarki zaka ga galibin su da addu'o'i wanda suke kumshe a cikin huduba ta bi kumshe da addu'o'i ga sarakai wanda amma ana kiran shi da shi wannan amirul muslimina shugaban musulmai wannan ni ko wani sarkin bai da ma alaka da bai da alaka ma da abin da sha'anin musulunci nan gurin yake cewa idan mutun yake cewa Imam Shahabuddin Qasdallani rahimahullahu ta'ala yake cewa ai taraktal adaba jam'an bainal adilla duk wanda malima yace ana cikin huduba yace ma dan uwan shi ishuru to ya bar ladabi saboda sallar shi ta koma azhar ba ana nin bai da sallah gaba daya ba sallar shi ta koma azhar dan haka yazo cikin hadisin Abdullah ibn Amri dan saboda mu hada kan hadisan marfu yace wa man takhadda riqaban nas kana lahu zuhuran duk wanda ya taka wuyan mutane cikin juma'a ta zama mishi azhar haka Abu Dawuda ya rawaito da Ibn Khuzaima Ahmad ya rawaito hadisin can da muka fada yace wan nafyu lil kamali kore juma'a da ake ana nihin juma'a shi ta zama na ba kamalalla ba amma ijma'i ne akan cewa ta sabka daga wuyan shi in ya tashi ba zai koma gida ba yayi azhar Ahmad haka ya kara daga ruwaya a araj cikin hadisin shi yake cewa faqad gauta alayka bi nafsik sai dalili akan cewa a hada kan hadisan cewa shine an kore ma sallar shi kamala ne ba wai cewa ta lalace in ya tashi koma gida sake azhar yace na'am li ghairi sami inda shafi'i an shi ta gilbi tala yace haka ne amma a wajen shafi'iyya wanda bai jin huduba yana daga nesa ba kusa da liman yake ba ya halitta a wajen sa ya shagalta da karatun qur'ani da zikirin shi zancan da ke cikin al-majmu'u yana tabbatar mana da cewa mutun ya shagalta da wannan ma shi yahi dacewa al-majmu'u sharh al-muhazzam na al-imam an-nawawi yake ne yace kuma shine zahirin magana sabanin wanda ya hana kamar yadda ya gabata yace da a ce wani abu ya gitto na gaugawa ka ta'limu khairin kamar karantar da al-khairi da hanawa gami da munkari to wannan babu lahi yayi wannan abu kaga misali wani ya taho zai yi sallah kuma kai kana da tabbas misali shi ya mance ne cewa bai da aro wallahi ya shigo zai yi sallah to wannan sai ka mishi magana ka tsaida shi saboda amru bil ma'ruf ne ko kuma zai aikata wani abu wanda bai dace ba a masallaci sai kai magana wannan bai cikin baban da aka hana ya shiga cikin baban daruri da aka yi magana ko hani gami da mun ko yace tahziru insanin aqrawan ko ka hana wani mutum maciji ya naho shi ba ka ce ba an hana magana cikin kudu ba ka kyale shi maciji ya sare shi wannan ba zakai wannan ba yace wannan ba a hana shi magana bari ma kai wajibi ne a wannan gurin amma ana so ya takaita akan ishara in ta biya bukata yayi nuni da hannu in ya biya bukata in bai biya bukata ba kuma ya wuce ya kai zuwa ga magana yace na'am malaman malikiya sun hana nahyu kallaji bil kalam sun hana mai wargi gami da yayi zance ko kuma a gehe shi da tsakuwa ko kuma a yi mishi ishara da zai gane cewa an hana wannan duka an hana kada yayi in ka ganshi ma'ana yana yi kada ka mishi magana ko ma ta hanyar ka mishi ishara cewa rihe bakin ka ko ta hanyar ka je yashi da tsakuwa dan ya kyale in kai wannan shine ake nihi kai wargi ba za kai ko wannan ba sauran yace mabahis kin wannan mas'ala a cikin al-istima'u ila al-khutba ta gabata duka mas'alolinta sai babe na 37 go babi na 37 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu sa'atin lati fi yawmil jumu'a baban dake bayanin sa'a lokacin da ake karba addu'a Ibn Hajar dan yace allati yujabu fiha addu'a sa'ad da ake karba addu'a Bukhari yake nini mun sani cewa ta hodi cewa ranar jumu'a akwai ta sa'a wanda mutum ba zai gushe ba yana addu'a yana roko sai Allah ya karba shi sa'atul ijaba to wannan sa'a Bukhari yake cewa baban da zai bayani akan ta hadisi na 935 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama Abdullah ibn Maslama ya ba mu labari an Malik an Abi Zinadi an al-Araj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yawm al-Jumu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ranar Jumu'a fa qala sai yake cewa fihi sa'atul la yuwafiquha abdun muslim a cikin su Jumu'a akwai ta sa'a wadda mutum musulmi ba zai dace da ita ba wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alu Allah ta'ala shay'an yana roƙon Allah madaukaki wani abu illa a'dahu iyahu sai ya bashi wannan abun wa ashara bi yadihi sai annabi yayi nuni da hannun shi yuqalliluha yana karantar da ita yana nuni kamar yar sa'a ce karama ba wani tsawo gare ta ba wannan hadisin al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya huddo shi wajen guri biyar a cikin jami'in shi as-sahih rahimahullahu ta'ala kuma wannan sa'a kamar yadda yayi magana ya kawo ta cewa kawai annabi ya ambaci cewa wata sa'a ciki akwai wata sa'a to wannan sa'an malamai suna da yana cikin hanyoyi abubuwan da malamai sun yi dogon sabani akan wace sa'a ce kowanne daga cikin su da dalilan da suka bayyana mushi yana bayyana cewa wannan wace sa'a ce dan saboda nema da lalibai a samu wannan sa'a al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar wajen magana 42 ya kawo a cikin al-Fata kuma kowace ya kawo da dalilan su da hujjojin su kowace magana in ya fada Allah mashi rahama da jin kai yake cewa ɗaya daga cikin lokutan da aka kawo shine cewa lokacin da liman ya zama akan munbari har zuwa lokacin ƙare sallah magana ta bi cewa shine bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan a gulguje dan hujjojin duka ga sanin ya taka hujjojin kowane makauli da ya kawo da hujjojin shi da maganganun shi kowane kaulin ya kawo da hujjojin shi da maganganun shi akan wannan wasu sun tahi akan cewa an dauke ta a zamanin annabi ne aka yi sa'a ga yanzu an dauke ta wasu sun tahi akan wannan Ibn Abdul Bar ya kawo maganganun a cikin at-tamhid amma ya nuna cewa magana banza ce ko sauraron ta ba za a yi ba Iyad ibn al-Qadi Iyad yayi raddi ga wannan magana sosai magana ta bi cewa ana samun ta a cikin kowace juma'a a cikin kowace juma'a kuma cikin kowace shekara ka Abu al-Ahbar ya haka daga Abi Huraira na uku cewa an boye ta a cikin lokuta kamar yadda aka boye a cikin wunin kamar yadda aka boye Lailatul Qadr cikin goma na karshe na abun nan na Ramadan ta gaba cewa wannan sa'a tana ciratuwa a cikin wannan a cikin ranar Juma'a tana yiwa a wannan Juma'a ta kasance daga bayan al-Asr ne zuwa faduwar rana Juma'a mai zawa kuma ta gusa ta koma daga sahani zuwa kaza ko daga lokaci kaza zuwa kaza akwai masu wannan kaulin wanda Al-Ghazali ya kawo wannan maganganun da dama Al-Imam wannan magana ta gaba yace izi lokacin da liman yayi kiran sallah lokacin da liman yayi kiran sallah magana ta biyar kenan ga sallah asuba wannan sa'a ta kenan malamin su Ibn Hajar Allah mashi rahama a cikin sharhi Tirmizi da malamin su Sirajuddin ibn al-Mulaqin a cikin sharhin shi na Bukhari wannan kenan yake cewa ya kawo wannan magana ya nasaba ta zuwa ga al-Imam Ibn Abi Shayba magana ta shidda wanda suka tai kan cewa daga hutawwa al-fajr har zuwa hutawwa rana wannan sa'a take Ibn Asakir ya rawaito wannan daga hanyar Abi Ja'far ar-Razi magana ta bakwai irin wannan amma yace har zuwa daga min al-asr ila al-ghurubi daga al-asr kuma har zuwa magariba kenan magana ta bakwai ita kuma ta tai kan cewa sa'a sobi ce daga hutawwa al-fajr zuwa hutawwa rana daga bayan al-asr zuwa magariba wannan magana Sa'id ibn Mansur ya hikaito ta daga Khalifu ibn Khalifa magana ta takwas ya kawo irin wannan magana amma sai ce da kuma lokacin da liman ya sauko daga minbari har zuwa lokacin da zai yi kabbara ta tada sallah Humayd ibn Zanjawayhi ya kawo cikin at-targhib na tara cewa ita ce daga farkon fitowar rana wanda al-Imam al-Jili ya ciro wannan magana cikin sharhi tanbih muhibbu tabari ya bi shi kan wannan magana ta goma cewa daga fitowar rana daga rana ta huto wanda gazali kana cikin ihya ulumuddin magana ta shade cewa a ƙarshen sa'a ta uku a wuni a ƙarshen sa'a ta uku a wuni sa'a ta ƙarshe ya cikaito shi daga al-Imam cikin al-Muguni daga al-Imam Ahmad magana ta gaba cewa daga zawali har zuwa inuwa komai ta kasance kamar nisfin zira'i daga gushewar rana har zuwa inuwa komai ta kasance kamar zira'i muhibbu tabari ka cikin al-ahkam magana ta gaba irin wannan yace sai dai inuwa ta kai kowanne ta kai kamar zira'i wanda iyad ya kawo shi da al-Imam an-Nawawi da Qurtubi ba wai suka tahi akai ba su masu sharhi ne suka hikaito magana ta 11 ba'a da zawali shamsi bi shibhi ila zira'in daga gushewar rana da shibiri guda kamu guda haka har zuwa ta kai inuwa ta kai zira'i guda duka wadda dalilan su da hujjojin su tsallake su miki ta gaba daga gushewar rana zata kama har zuwa a lokacin da babu iyaka ibn al-munziri hikaito daga abil aliya haka yake cewa idza azana al-muazzin li salatil juma'a lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah ga sallar juma'a haka ibn al-munziri hikaito wannan shi kuma daga aisha ga hadisin tana na 17 daga zawali shine har zuwa mutun ya shiga cikin sallah daga gushewar rana lokacin yana nan har zuwa lokacin da aka shiga cikin sallar juma'a ibn al-munziri hikaito shi maganganun wasu suna shiga cikin juna ta 18 daga zawali har zuwa liman ya fito daga gidan shi zawwa shiga hudu ba qadi iyad ya hikaito shi na 19 daga zawali zuwa faduwar rana abul abbas ya hikaito shi na 20 daga hutawwar liman zuwa ha a tsaye da sallah na 21 daga hutawwar liman wanda Humayd ibn Zanjawi ya hikaito shi ma cikin kitabut targhib na 22 daga hutawwar daga khurujul imam har zuwa lokacin da za a gama sallah gabaki daya na 23 ma bayna an yi hurumul bai daga lokacin da aka haramta ciniki har zuwa lokacin da aka halitta kenan shi wannan zai dauki magana shi kasancewa ne daga lokacin kiran sallah na 2 har zuwa kare sallah dan shine aka haramta ciniki na gaba daga tsakanin kiran sallah har zuwa kare sallah na gaba daga liman ya tsaya bisa munbari har zuwa a kare sallah wannan hadisi kirara a cikin sahih muslim haka yazo da maganganun ga sanan masu yawa har zuwa magana 42 al-Imam Ibn Hajar Allah mashi rahama da jin kai ya ambato su bazan mu kawo lokacin abin ga insa wannan kai inda yayi tarjihi inda ya nuna cewa wanda yake inganci yace bayan ya kawo duka wannan maganganun yace wannan sune maganganun da suka zo mana suka hararto mana a yanzu cikin sha'anin wannan sa'a ta cikin juma'a yace dukan su ba magana bace wanda take ta cin karo da juna malamai sun yi sabani cikin cewa wace magana ta fi inganci cikin wannan maganganu 42 da muka kawo inji Ibn Hajar a yanzu Baihaqi ya rawaito daga hanyar Al-Fadl ibn Ahmad ibn Salma an-Naisaburi cewa Muslim ya ce haddasani Abi Musa yace hadisi Abi Musa kai ajwar shay'in fi hadha al-babu asahuhu Muslim yace hadisin Abi Musa a cikin wannan baban shi yahi karhi kuma shine mafi inganci kuma akan wannan Baihaqi ya tahi da al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki da jama'a da dama Qurtubi yake cewa huwa nassun fi mawdu' al-khilaf nassi ne kirara a cikin gurin sabani saboda hadisin shine wanda Muslim ya kawo cewa sai bayan an yajrisul imamu ila an taqda salah shine lokacin da liman ya zamana har zuwa lokacin da za a gama sallah kaga nan suka ce kirara hadisi a Muslim ya raba garrama babu zancen kamakami yace wa asahuha sun tahi akan wannan yace fala yutafatu ila gairihi ko waiwaye bazan mi kan magana da ba wannan ba nawu yace wa huwa sahih ita ce magana mafi inganci bali sawab yace kai ita ce ma daidai babu wata wadda ba ita ba yace sahibul rauda ya tabbatar da cewa bi annahu sawab wannan ita ce magana daidai duk wata sauran magana kan ma a kalle ta yace ya tabbatar da ita a hujjojin shi cewa dan saboda shine marfu'i maganar annabi ce kirara kuma ga ta ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai sahihai shine sahihi muslim wannan shine sun zai san kima tsakanin bambancewa tsakanin abinda anhwanin sanin su wannan littattafan da masadir duk in an je cikin babin tarjihi an samu mukhtalaful hadis babin tarjihi ana rinjayar da abinda ke cikin ahadu sahihai ne au ahaduhuma cikin sahiha ne bukhari da muslim ko kuma cikin bukhari ko cikin muslim kawai shi za a rika duk wanda ya ci karo da shi sai a bar shi ko da shi sahihi ne akwai sahihai a ciki amma da yake sun ci karo da wanda yi su inganci shine abin da ke cikin sahihi muslim wanda ya shartanta ma kanshi siha sai zamana tashi ake amsa ba za a karbi tasa ba yasa suke ta wannan magana wasu ka tai akan cewa zasu rinjayar da hadisin Abdullah ibn Salam wanda Tirmizi ya haikaito yake cewa aksarul ahadisu ala zalik galibin hadisi sun tai akan wannan Ibn Abdul Bar shi ma ya tai akan wannan yace innahu asbata shay'un fi hadzal bab shine mafi inganci a cikin wannan babi Ibn al-Munayyir a cikin al-Hashiya yake cewa kuma abinda dai suka faɗa wanda yi ingancin muka hi karkatuwa gare shi shine abinda wancan malaman na harko suka faɗa cewa tsakanin zaman liman har zuwa a ƙare sallah me yasa dan saboda hadisin yana cikin sahihi Muslim na Tirmizi ma yana da inganci gashi sun kawo shi sahihi ne bai da matsala komai amma ya ci karo da bima hu asahu minhu ya ci karo da wanda yi shi inganci shine na sahihi Muslim Ibn al-Munayyir a cikin Hashiya da yayi ma sahihi Bukhari yake cewa iza alima anna fa'idatul ibhami ulima li hadhihi sa'a wal lailatul qadri ba'sa da'i alal iksar min as-salati wad du'a'i idan muka san cewa dalilin da yasa Allah yake bayyanawa kyarar kaucewa sa'a gata annabi yake bayyanawa cewa sa'a gata kyarar shine lokaci kaza idan muka san wannan cewa shine dan ilmu hikimar dake cikin wannan irin hikima ce dake cikin daren lailatul qadri an ki bayyanawa kirara a ce ga ranar aka kawo maganganu masu cin karo da juna ba dan ƙaryatawa ba dan saboda azaburar da musulmi akan ya cike wannan lokacin da ibada ya cike goman ƙarshe da ibada wunin juma'a ma idan aka bar abun arhe wancan su ce kaza wancan su ce magana wajen 42 in kowace ka doka kenan wuni zakai kana ibada a cikin wunin to ana so ne musulmi ya cike wunin na juma'a da ibada mai yawa shi yasa aka samu wannan abun yace walau bayyana latakala nasu ala zalika wa tarkuma ada hada an bayyana cewa Ibn al-Munayyir da an bayyana cewa wannan sa'an lokaci kaza ne da duk mutane sun rike ta kawai sun bar sauran sa'o'in yace falajibun mai tayi fi dalbi tadidi abun mamaki ga malaman da suke neman tabbatar da ita ce lokaci kaza ne kenan wannan shi Ibn al-Munayyir ya tace cewa babu ma buƙatar bata lokaci kan neman wace sa'a ce hadisi sahihai da dama sun zo na cin karo da juna wancan yace kaza da niyya aka yi wannan ba an yi bane dan a tada magana annabi ta tada wata ta tada wata da niyya aka yi wannan dan azaburar da musulmi kan juma'a ya cike ta da yawan ibadodi da karatun qur'ani da addu'o'i ibnu hajar yace cikin wannan hadisin da ya gabata akwai fa'idodi faralla na juma'a dan an kebance ta da sa'ad da ake amsa addu'a cikin sahihi muslim ya ce shine cewa mafi ficin ranar da rana ta huto shi tace ranar juma'a kuma a cikin shi wannan akwai farala addu'a kuma ana so yawaitawa da gare ta kuma an yi dalili akan wannan akan barin abun ijmali bayan annabi alayhi salatu wassalam ya bar shi arhi ma'ana cewa abinda annabi ya bar shi arhi irin wannan to kai zamana a bar shi arhi kin shi ka a nemo bincike kamar yadda Ibn al-Munayyir ya yi nuni a cikin al-Hashiya rahimahullahu ta'ala na 30 da nawa ne muka yi 30 da a da 7 ne muka yi go to ina ga shi zan mu takaita ko saboda sunan Abi Dawud muna kwara shi sosai yana tsayawa kawai a minti 20 ko makamancin wannan ina zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya mana gafara a nan gurin akwai fa'ida ɗan uwa da naso in ba ma kanmu ita a cikin harko to sai na bar ta har ƙarshe dan saboda a harko galibi ba kowa yake nan ba amma a ƙarshen darasin ne sai zaman da mafi yawancin masu halarta dai sun halarta wannan littafi ne mai kima mai darajar ake cewa infaqul mansur fi tarikh biladit tukuruf na al-imam nuban malami al-imam muhammadu bello bin usman bin fodiyo sarkin musulmi Muhammadu Bello dan Usman dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan ya wallafa shi ne akan tarihin ƙasar Hausa da malamai da Allah ya yalwace musu da kuma tarihin yaƙe-yaƙe da suka yi da jihadin su da Usman dan Fodiyo da yadda suka kafa daula kuma yana cikin jagoranci da Usman dan Fodiyo ya rasu shi ya aza a matsayin halifa duk daga Abdullah ibn Fodiyo kanan Usman dan Fodiyo to amma dan shi aka haura saboda shi yana shagalce da rubuce-rubuce da aikin karantarwa wanda shi yasa da tawon shi suka cika duniya wannan abun mamaki malamai ne wanda an yi su anan kusa da mu mutanen mu ne amma kuma Allah mushi rahama da jin kai wanda zai nuna mana cewa muna da manya-manyan malamai da duniya ta shaida musu wannan yana matsayin shi na sarkin musulmai ga lamurra na jihadi futuhat da suka yi kusan gura ba inda basu kai yaƙe ba a lokacin su dan saboda jaddada musulunci dan ya tsuhu an koma ana ta shirkance sarakai suna tsahe da sauransu ko da suna da awar musulunci da baka wasu matsafa ne ma kyararaba su da alaka da musulunci to wannan da yayi tsaye rahimahullahu ta'ala akan tabbatar da wannan ga wannan ayyuka na shugabanci ga ayyuka na karantarwa ga ayyuka na jihadi amma kuma akai suke tarbuce yana cikin manya littattafan shi wanda kuma duk wanda yake karanta littafin shi irin na dan uwan shi ammin shi Abdullahi dan Fodio zai san cewa wannan mutane Allah madaukin sarki waliye ne na Allah kuma ya ba su ilimi wanda duniya ta shaida da shi no a cikin nan gurin akwai da cikin mukaddima da yake bayani abinda fa'idar da nake magana akan nake son hadi akan ta ya faɗi dalilin da yasa yake wallafa wannan ya wallafa wannan littafi Allah mushi rahama cewa infaqul mawsu abin da ya shahi sha'anin tarihi ba sha'anin kawai ibada ba da sha'anin hadisi da sha'anin tafsiri a sha'anin abin da ya shahi tarihi na abin da suke ciki na sha'anin jihadi da kuma maganan malamai yace amma bayan haka bayan abin da Allah madaukin sarki ya jarabiya abin da arzuta mu da shi cikin wannan zamani da bayyanar imami khalifa mujaddidin addini ga halittu ga baki daya shi rayar da sunnar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya zabar da shi akan rubuta wannan littafi saboda mutanen mu da suka kasance mutanen kasar Hausa mutane ne wanda Allah madaukin sarki ya sa suna da malamai da dama mutane ne wanda basu kula ba da rubuta tarihin kansu basu san mutuncin kansu ba suna da malamai amma basu san mutuncin su ba kenan kaga wannan mugun tarihin ba yau bayke biye da mu yau muke tare da shi mutane ne wanda suna da manya malamai suna da al'umma duniya tana ji da malaman amma su kuma a wajen su ba kowa bane misali ya kawo a cikin wannan yake cewa kuma ba shi ba ba wai shi ba ya faɗa wasu manyan malamai wanda sun halarto ƙasar Hausa a wancan lokacin shekaru aruha masu yawa yace wannan ita ce matsalar su yake cewa a nan gurin yace wa hazal itina'u bil akhbaru liqa'i wal masanid da'ifun jiddan fil magariba kula da rubuta tarihi da abubuwan da suka abku da abin da ya shahi sanadi abu ne mai rauni sosai cikin mutanen yamma yana nihin mutanen mu fagalibu alaihim fi babul itina'i bid kawai sun kula da babun kula kawai da fahimta ilimi kadai babu ruwansa abin da yake kuma wani wannan basu da himma basu da kadabus yace abin da yake nuna mana wannan abu Abdullahi ya kawo cikin littafin shi mir'atul mahasin wani malami ne da su ma ya gabace su mir'atul mahasin yake cewa kam fil magharibi min fadilin qadama ta wada'a min qillati intina'ihim bit tarikh wa huwa kazalik yace tasha nawa diyawa manya malamai masu daraja masu kima sun mutu a ƙasar Hausa babu tarihin su babu bayanin su dan karancin kula su da rubuta tarihin su da sanin darajar malaman su da mutanen su sai nan gurin yake cewa wa hau kazalik kuma wannan lamarin haka yake yace to mafi wannan wa haza min haisul aql wad din wal aql yace wannan kuma saboda karancin addini da karancin ilimi da karancin malaman su kadai suke da ilimin su amma sauran awamun nasu din ilimin bai yadi tsakanin su ba ta yarda tunda dama shi malami ba shi zai kula ba da cewa rubuta akhar kin shi da tarihin ki da kaza wasu ne zasu yi to wanda zasu yi dub suke kenan dole shi kawai da ma'aluma shi zai kare rayuwar shi bar duniya ta hiye shi kuma tarihin shi ya tsaya in ba rubutu yayi ba yace wa fi biladi sudan ya ci gaba da faɗa yake cewa a cikin garuruwa na sudan bakaken mutane allati galaba ala ahli al ujma wanda gwaranci yayi musu yawa zulmatul jahl wal hawa wal kufr da duhun jahilci da kuma sa rai da kahurci yace kamar yadda magili yake faɗa a cikin littafin shi yace wal galibu ala tilka ahli tilkal biladi al jahl wal hawa wal kufr wasalhum yace wa asluhum kana zalika asalin yayi tarihi ne shi ya kekke waya wannan karakin ta Afirka ya bi su yana duk tarihin kowane guri ya tsayayi dogon tarihin yadda ya ga al'umma malami ne na addini ya ga yadda ya ga al'umma yayi tarihin su ya rubuta tarihi ya tahi to yana ba da tarihin mutanen mu da yazo cewa mafi galibin abin da ya rinjaye su mutanen wannan gariruwa jahilci da sa rai da kahurci kuma asalin su ne haka to shi yasa yace wannan shi yasa zai rubuta wannan littafi saboda rubuta tarihin abin da yake gudana a lokacin su. Kuma dan mu san cewa waliyan Allah ne, bari mu ga rasuwar shi Muhammadu Bello rahimahullahu ta'ala. Yace wa kanat muddatu khilafati, shi shekara halifanci shi shekara 21 yana halifanci bayan Usman dan Fodu ya bara mishi halifanci. Wa kana akhir kalamihi fi dunya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, qala zalika salasu marrat. Karshen magana shi ta duniya shine kalmar shahada hasso uku. Yana gama kalmar shahada yace fa iza jaa ajrun la ta'khuruna sa'atan wa la yastaqdimun, sai ya fadi zuwa ga abun nan kinshi fulokin shi matashin kanshi kan ma bai iri kaiwa matashin kan bar ran shi ya huta rahimahullahu ta'ala wa ja'ala jannatul firdaus maswa. Amin. Ga irin wannan manya yana da littattafai wallafa wallafa sama da 100 kuma bayan ga halifanci da shugabanci da baban shi ya bara mishi aza mishi nauyi ba a san shi ba, ɗan uwan shi suka aza mishi. Kuma saboda abin da ke nuna mana darajar littattafan shi, dan Fodio kanshi sai da yayi wasiya ce duk wanda yake son tsagwaran ilimi ya karanci littattafan ɗana Muhammadu Bello, kuma ya karanci littattafan Abdullah ibn Fodio, ni na galibin su littattafan wa'azi ne hakikanin gaskiya. Kuma haka littattafan su suke da shi da na dan uwan shi a abara tarihi, babu wanda yayi littafi alfiya alfiya wacce take ta nahau baiti 4400 sai Abdullah dan Fodio. A kaf abara tarihi ibn al-qayyim kadai kariya mishi tarihin kasancewar nuniya shi tahi tashi, dan ta ibn al-qayyim nuniya wajen baiti 5000 da wani abu ne shi kuma tashi 4000 shi yake bi mishi 4000 da wani abu, kuma wannan bai dauke ta ba cikin littawan shi, daya ne cikin wallafa wallafa wajen 170 da yake da wanda dukkan su tsagwaran ilimi, ba wa'azi ba, ba wani tafsiri ba, ba wani kaza ba, ko tafsirin shi ilimi ne gurin shi a ciki. Hakan ta 42 a cikin wannan Fathul Bari yake magana. A'a, ba wannan bane, ba dan muhimmancin ta ba cikin maganganun yahi sauran, shi yasa aka yawaita bayani kanta, saboda bukata ce dai take kama a wani gurin a yawaita bayani sama da sauran wasu guraren. Inda ina take ta 42? Yo, ai inda zaka fahimci ba wai magana an ci gaba magana bane akan ta, ba an ci magana an ci gaba da magana bane gabaki daya akan ta har zuwa abinda aka kare littafin. A'a, ita ma lokacin gurin da ya bata bai wuce ba irin na sauran maganganun, dan saboda ka ganta daga bakin nan ita ta tsaya, kuma daga nan sai ci gaba da ta'aliki akan sauran abubuwan duka, ba wai ya shahe ta bane ba daga can gurin, daga nan gurin take ta fara zawwa nan kenan, ba ta wuce ba sauran maganganun ita. Amma abin da yayi daga nan gurin kaka dauka ce a bisa kanta ne duka ake magana. A'a, daga nan gurin kuma abin da ya shahi sauran maganganun ne gaba daya, dan da ya kare ta yace fa haza jami'u mattasala ilayya min al-aqwal fi sa'atil juma'a, kenan kaga daga nan ya tsaya kuma ya ci gaba akan dukkan abin da ya wuce da tarjihi da bayani akan tarin jayaswa.